Mita 98 da digo 5 da Life Murder zamani sunana Tijani Adamu Katsi da shugaban kungiyar tsofin daliban makarantar primary Rescos model kenan dikenan karamar hukumar Nasarawa kenan inda a karuwa ko kuma a kwanakin bayan nan tsofin kungiyar dalibai sun gudanar da taro karo na farko wanda suka kaddamar da wasu ayyuka a cikin wannan makarantar wanda har ita kanta hukumar ilimin bai ta jihar Kano ta yi alƙawarin kwadaita musu da bencina da za ta kawo wannan makaranta da kuma daukan tsofaffin daliban aiki sun guda biyar daga cikin su dan haka ne muka samu damar samun shi comrade Aminu kenan biyo mu ji shin wayannan alƙawari da hukumar ilimin bai ta musu na ba su bencinan ya zo ko ko bai zo ba to ga dai comrade din da muke tare da shi
sunana Adam Aminu biyo shugaban gamayyar kungiyar tsofaffin dalibai ta makarantar Rescos Model Primary School alhamdulillah kamar yadda shugaban ilimin bai dai na jihar Kano Dr. Dallami Hayyo ya mana alƙawarin bada gudunmawa ta abubuwan zama na dalibai guda 300 wanda alhamdulillah a wannan lokaci da nake magana bayan kwana biyu da kammala wannan taro namu an kai waɗannan bencina guda 300 wanda a yanzu haka dalibai wannan makaranta ta mai albarka suna amfanuwa da wannan tagomashi da wannan jajirtaccen jagoye mana baya ga haka akwai alƙawari na daukan ƴaƴan wannan kungiya ta mai albarka aiki na permanent and pensionable a gwamnatin jiha wanda shi ma an ba mu slot na mutane guda biyar wanda alhamdulillah a yanzu haka mun gama tattara waɗannan takardu na membobin mu waɗanda suke da buƙatar wannan aiki kuma suke ta fafutuka wajen ganin wannan kungiya ta mai albarka ta samu ci gaba da kuma tagomashi a idanuwan al'umma baki daya wanda a hutun ƙarshen makon nan da ya gabata mun zauna da ragowar shugabanni mun tantance kuma mun ga suwaye suke taimakon wannan kungiya kuma suke halarta dukkanin tarukanta wanda a yanzu haka daga wannan lokaci da nake magana zuwa kowane lokaci zamu je zamu mika waɗannan takardu namu ga wannan jajirtaccen jagora kuma muna fata muna addu'a yadda aka cika mana wancan alƙawari na farko na abubuwan zama da aka kawo guda 300 su ma waɗannan mutane da zamu tura sunayen su guda biyar muna fata Allah ya tabbatar musu kuma muna fata Allah ya ci gaba da taimakon wannan jagora na shugaban ilimin bai ɗaya na jihar Kano
har yanzu dai akwai kungiyoyin dalibai tsofi da ta kammala makaranta wani irin jan hankali ake a gare su su tashi sai su ma wajen ganin sun rabauta da irin wannan nasarar da kuka samu
alhamdulillah a kullun da mu babban fatan mu kenan babban burin mu kenan wannan abu domin mutum ya san irin gudunmawar da zai zo ya bada amma ya samu wata dama a yanzu kun baina kan samun nasara a wannan lokaci ya tuna da abun alfaharin sa ya tuna da makarantar da yake amma ta primary ce ko ta secondary domin shi ma ya je ba kannan mu gudunmawa domin yanzu ba komai za a ce za a sakarwa gwamnati ya gama ba dole sai muna tunawa muna iyayen mu suma suna ci gaba da bada gudunmawa wajen kulawa da ilimin ƴaƴan su baki daya
to da fatan sauran kungiyar tsofin dalibai za a tashi tsaye wajen ganin su ma sun hidimta makarantar su tare da kuma ganin a gudu tare a tsira tare mita 98.5 da Life Murder zamani sunana Tijani Adamu